بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yammacin asabar 18 ga watan al-muharram shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 5 ga watan agusta shekarar miladiya ta 2023 wannan shine kasad na 329 cikin jerin girka sussuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairil ibad واللفر الامام المحدث المفسر الفقيه ابو عبد الله محمد بن ابي بكر الزرعي الدمشقي wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shaykhul islam rahimahullah wannan littafi na zadul ma'ad mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da bayani akan al'adunsa da yadda ya gudanar da al'amura na addinin sa da hulɗarsa da jama'a malamai suna jinjina ma ibnu qayyim al-jawziya akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta littafin zadul ma'adi ne a halin tafiya inda ya je kasar makka nesa da kayan aikin sa nesa da littafin sa Allah ya saka mishi alkhairi idan ba manta ba muna ci gaba da biyan wannan malami inda yake mana tarihin wato tawagogi mabambanta waɗanda suka zugun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka musulunta suka tambayi bayani game da addinin musulunci mun karanta bayani game da zuwan wafdu suda waɗanda suka zo a cikin shekara 8 bayan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu mu tashi inda yake cewa faslun fi fiqi hadhihi alqissa gaba da zata yi bayani akan fa'idojin da ke cikin wato kissar zuwan waɗannan mutane fa fiha malam yace a cikin wannan gaba akwai fiqhuna istihbabu aqdil alwiyati warayati liljaysh mustahabbancin kullu tutoci ga sojoji mun ji cewa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kullu tuta za a kai farmaki sannan suka zo wastihbabu kaunil liwa'i alabyad da kuma mustahabbancin cewa ita babbar tuta wadda take gaba to ta zama farace wajawabu kaunil rayati sauda min gairi karahati sannan sauran tutocin waɗanda ake baiwa runduna runduna ko kabila kabila to ana iya sanya su baƙaƙe babu wani kyama akan haka wa fiha qabulu khabari alwahidi a cikin wannan kissa akwai nuna halascin karban hadisin mutum daya fa inna nabi sallallahu alaihi wasallama raddal jaysha min ajli khabari sudai wahdahu kaga nabi sallallahu alaihi wasallama ya juyo da waɗannan sojoji wanda da ya riga ya ba su oda cewa su tafi su kai farmaki amma sai aka samu mutum kwaya daya ya zo ya ce su suda'iyawa dinnan suna nan suna hanyar tahowa dan su zo su musulunta yanzu mutum daya dai ba da labari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba yana halaccin karban hadisin mutum daya wa fiha jawazu sayril layli kullihi kuma yana nuna halaccin yin tafiya tsayin dare gaba daya akwai malaman da suke ganin makruhi ne a yi tafiya da daddare amma hadisi yana halarci fi safari ila al-adhani har zuwa kiran sallah fa inna qawluhu utasha magana da aka ce itasha ai sara ashiyatan yayi tafiya da marece da daddare wala yuqalu lima ba'da nisfi al-layl idan tafiyar ta fara daga tsakiyar dare ba a ce mata itasha wa fiha jawazu al-adhani ala ar-rahila da kuma halascin yin kiran sallah akan abun hawa mun ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci shi wannan mutum ya musu kira sallah alhalin yana kan abun hawa saboda babu laifi da dani na iya kiran sallah akan wani abun hawan shi babu laifi wa fiha talabul imam al-ma'a min ahadi ra'iyatihi lil wudu sannan mun ji halascin liman ya nemi wani cikin mutanansa ya samo mishi ruwan alula walaysa dhalika min as-su'al wannan baya cikin roƙo da aka hana cewa wanda Allah sammu ruwa mana ko mai komo ruwa daga rijiya ko daga bokiti ko daga randa ko siyo mu ruwa a cikin da ya alula bai cikin abin da aka hana na yawan roƙo wa fiha annahu la yatayammamu hatta yatluba alma'a fa yu'widhu. Sannan kuma yana nuna cewa ba za a kai ga yin taimama ba har sai mutun ya nemi ruwa bai samu ba. Kaga basu ce kai bari mai taimama ganin cewa daji ne ko ba a gari suke ba, sai da suka nemi ruwa kuma Allah ya sa suka samu. Wa fiha al-mu'jizatu adh-dhahira bi fawranil ma'i min bayni asabi. Sannan kuma ga mu'jiza mabayyaniya wadda ta zo sakamakon ruwa da ya dinga bubbugowa daga yatsin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masa albarka. Lamma waba'aha fihi, lokacin da ya sanya hannayensa a cikin ruwan. Amaddahu Allahu bihi wa kassara, Allah ya mishi madadi da ruwan kuma ya yawaita ruwan. Hatta ja'ala yafuru min khilalil asabi'il karima, ruwan ya dinga bubbuga daga waɗannan yatsuna shi masu falala da albarka. Wal juhalu tazunnu annahu kana yashuqqul asabi'a, jahilai suna cewa wai ruwan yana bubbugowa ne, ana an tsatsaga yatsin ne. Wa yakhruju min khilalid dami wal min khilalil lahmi wad dami, cewa wai jinin ruwan na fitowa ne tsakankanin jini da kuma naman jikinsa. Walaysa kadhalika, ba haka bane. Wa innama bi wad'ihi asabi'ahu fihi, kawai yadda abin yake da zaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya yatsinsa cikin ruwa. Halat fihi albaraka minallahi walmadad, sai Allah ya saukar da albarka a cikin ruwan, Allah ya saukar da ƙari a cikin ruwan. Faja'ala yafuru, shine ruwan ya dinga bubbuga. Hatta kharaja min bainil asabi, ai dinga fitowa daga ƴan yatsinsa. Halat wa qad jara lahu hadha miraran adidatan bi mashhadi ashabi, irin wannan abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shi ba ɗaya ba ba biyu ba, sahabbai sun gani. Wato albarka hannun ce da zaran ya saka a ciki, kawai sai ruwan ya ƙara ya dinga hauhawa. Ruwan da kanshi yana hauhawa, ba wai hannun shi ne yake faffashewa ruwa ya fito daga cikin hannun, ko mun gane. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskiya ya yi wannan akan mun karanta a baya kisa wannan mata da sayyidina Ali suka je suka ɗauko ta da tulunta. Nabi ya yi wannan a lokacin yakin ainihin wato Tabuka, a wurare daban Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi irin wannan abu na albarka. Wa fiha anna sunnata an yatawallal iqamata man tawallal adhan, sannan sunna tana nuni zuwa ga cewa wanda ya kira sallah to shi ya kamata ya tada iqama. Wa yajuzu an yu'dhina wahid, duk da yake ya halasta wani ya kira sallah. Wa yuqimu akharu, wani kuma daban ya tayar. Kama sabata fi qissati Abdullah ibn Zaid, kamar da ya tabbata a qissar Abdullah dan Zaid, annahu lamma ra'al adhana, cewa yayin da ya mafarkin kiran sallah Abdullah dan Zaid dan Abdur Rabbi. Wa akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallama qala, ya mafarkin kiran sallah aka nuna mushi, ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labari. Qala, sai annabi ya ce mushi, alqihi ala bilal, kalakkana wa bilal wannan kiran sallah da ka gani. Fa alqahu alayhi, sai ya koya wa bilal. Summa arada bilal an yuqima, da bilal ya kira sallah ya zo tada iqama. Fa qala Abdullah ibn Zaid, sabai dan bai yake cewa, ya rasulullah, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ana ra'aytu, ni ne mafarkin nan, uridu an uqima, ina so a bani dama in tada iqama. Qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, fa aqim, to tayar din. Fa aqama huwa, sai tada iqama. Wa adhana bilalun, shi kuma bilal ya kira sallah. Zakara al-imamu ahmad, zakarahu al-imamu ahmad rahimahullah, wannan kisa al-imamu ahmad dan hanbali ya ambace ta, Allah ya gafarta masa, yana cikin musnadul imamu ahmad ibn hanbal da sunan abi daud da kuma musadrak na abu abdullahi al-hakim an-naisaburi da al-hazimi a cikin an-nasikh wal mansukh da daruqutni cikin sunan dinsa da tahawi da wasu su duk sun ambata. Sai dai isnadin bai tabbata ba. A isnadin Abu Dawud shi da Ahmad ibn Hanbal, akwai mutum mai suna Muhammad ibn Amru al-Waqifi al-Ansari al-Basri, wanda mutum ne mai rauni. Sannan a ɗayan isnadin kuma akwai wani mutum mai suna wato Abul Umais Abdullahi dan Muhammad dan Abdullahi dan Zaid dan daga baban shi da kakan shi, shi ma mutum ne wanda yake lam yuwathiquhu ghayru ibn Hibban. Ibn Hibban ne kadai ya kadaitu da amincewa da shi cikin malaman hadisi, amma dai hukuncin haka yake, wanda ya tada iqama, wanda ya kira sallah shine aula da tayar da iqama in bai samu halin tayarwa ba ko wani ya tayar ba shi ba babu laifi insha Allah wa fiha jawabu ta'miri al-imami wa tawliyatihi liman sa'alahu dhalika idza ra'ahu kuf'an sannan gabat tana nuna halascin idan wani yayi lobbying ya roki shugaba cewa a bashi mukami to za a iya bashi din idan an ga ya cancanta duk da hadisi ya go akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ma ba da mukami ga wanda ya nuna yana so amma idan shugaban ya gamsu da cancantar mutum koda ya zama cancantar tashi ta biyo bayan sanadiyar cewa da yi ne a bani to babu laifi cewa a bani kuma kamar a zamanance shine yin application mutum ya application yana neman wani mukami kaga kamar ya ce ne a bashi amma aka ga ya cancanta a bashi babu laifi ana iya bashi wala yakunu su'aluhu mani'an min tawliyati tambayar da yayi ba za ta hana a bashi ba wala yunaqidu hadha qawluhu fil hadith al akhar kuma wannan bai ci karo da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wancan hadisi dake cikin Bukhari da Muslim da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna lan nuwalliya ala amalina man aradu mu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za mu bada shugabanci ga wanda ya nuna mana yana so ba fa inna sudaiya innama sa'alahu an yu'ammirahu ala qaumihi khassa kaga shi wannan ba sudai ya roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi shugabanci akan mutanansa wa kana muta'an fihim ya kasance mutun ne wanda yake ana yi masa da'a ana jin maganar sa a cikin su wa muhabbiban ilayhi kuma ya kasance wanda yake abun so ne a wajen su saboda haka akwai maslaha cikin ya zama shugaban su wa kana maqsuduhu islaha kuma abin da yake so ya amfani da wannan girma da ake ganin sa da kaunar shi da suke yi ya inganta musu rayuwar su su tuba su musulunta wa du'a'ahum ila al-islami so yake kirayen su zuwa ga musulunci fara annabi sallallahu alaihi wasallama anna maslahata qaumihi fi tawliyatihi sai annabi ya ga cewa akwai maslaha cikin a bashi shugabanci cikin mutanansa fa ajabahu ilaiha sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya amsa masa ya bashi wannan muqam wara'a anna zalika sa'ila innama sa'alahu al-wilayata لحد نفسه ومصلحته هو wancan kuwa da annabi ya hana shi a cikin hadisin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lura cewa shi yana neman mukamin ne kawai dan kashin kansa dan maslahar kansa ba dan al'umma ba famana'ahu minha shine annabi ya ki bashi fawalla lil maslaha kaga wanda aka bashi an bashi dan maslaha ne wa mana'a lil maslaha wanda ya hana ma dan maslaha ne fa kana tawliyatuhu lillahi wa man'uhu lillahi daka ya bayar dan Allah ya kuma hana dan Allah wa fiha ha ila yau a cikin wannan gaba ta sira akwai jawabu shikayatul ummalin zalama halaccin kai kukan wato masu rike da makami wadanda suke azzalimai suke cuta babu laifi akai karan su wurin na gaba da su akai kukan su kamar da aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kukan wani wanda aka ba shugabanci wa raf'ihim ila al-imami babu laifi ai a daga qadiyar su zuwa ga shugaba wal qadhi fihim bi zulmihim babu laifi a soke su da zaluncin su wa anna tarkal wilayati khairul lil muslimi min ad-dukhuli fiha kuma gaba tana nuna mana musulmi ya kame kar ya rike mukami yafi ya masa alkhairi fiye da rike mukama idan ga musulmi guda biyu da wanda ya rike mukami da wanda bai rike ba to wanda bai rike nan ba yafi saukin matsala fiye da wanda ya rike wa anna ar-rajula idza dhakara annahu min ahli sadaqa وأطيع منها بقوله ما لم يظهر منه خلاف sannan gabatar na mana cewa idan wani mutum ya ambata da kanshi cewa shi ya cancanci zakka ya dai daga cikin al-asnaf al-thamaniya ya bada shaida da kansa to zai amfani da zahiri a bashi inde ba wani abu ya bayyana sabanin abin da ya fada ba wa minha anna ash-shakhs al-wahida yajuzu an yakuna wahdahu sinfan min al-asnaf sannan mutum daya yana iya zama ya wakilci wannan group din kwaya daya inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal kaza wal kaza idan aka samu mutum daya a cikin sinfi a cikin miskinai ko mutum daya a cikin talakoki ko daya a cikin wani rukunin cikin wannan aka bashi to ya wakilci duka wannan rukunin saboda li qawlihi saboda yace inna allaha jazza'aha thamaniyata ajza'in fa in kunta juz'an minha a'taytuka kaga ya kira shi da suna juz'an Allah ya raba masu karban zakka yanki 8 idan kai ɗaya daga cikin wannan yankoki guda 8 annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai in baka wa minha daga ciki akwai haɗila yau jawazu iqalatil imami li wilayati man wallahu idza sa'alahu dhalik halassin shugaba ya yadda ya approving resignation idan aka ba wani shugabanci ko wani mukami sai yace ya rubuta ko ya fada cewa ba zai yi ba sai a karba duk kamar yadda mutumin nan da ya ji bayani yace to ni na fasa ba zan iya rike shugabancin nan ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karba daga gare shi wa minha daga cikin fiqhu akwai istisharatul imami lidir ra'ayi min ashabihi fi man yuwalliyahu halaccin shugaba ya nemi shawarar masu fada aji da masu hankali da tunani cikin mutane akan suwa ya dace a bawa mukami dan wannan mutumin da yace ba zai yi ba sai annabi ya ce to ka shawar ka bani shawara wa zan sa a madadinka saraka babu laifi neman shawara wajen raba mukamai wa fiha jawazu alwudu'i bil ma'il mubarak kuma halaccin yin alula da ruwa mai daraja wa anna barakatahu la tujibu karahata alwudu'i min albarkasa kuma ba ta nufin shikenan makruhi ne ai alula da shi saboda an yi alula da shi ga kamar an yi wasting din sa ne ko kamar ruwan zanzan ko ruwa dake dirara daga kan Ka'aba idan ana ruwa misali na indararanta suna misali da shi ko duk wani ruwa da kake ganin yana da tsada Imam Bukhari ya babi akan haka halaccin yin alula da ruwa mai tsada ya kawo Allah da ruwa mai ruwan zanzan babu ne ci dan kai Allah da shi yace wa ala hadha fala yukrahu alwudu min ma'i zamzama ba makruhi bane yin Allah da ruwan zamzam wala min alma'i allazi yajri ala dhahril ka'bati ko ruwan da ya sauka akan Ka'aba babu ne ci dan an yi Allah da shi ba almazaranci bane wallahu a'lam qala yace Allah shine mafi sanin daidai faslun ga wata gaba fi qudumi wafdi ghassana game da bayani akan zuwan wafdu ghassan kabilar ghassan larabawa ne su wanda suka shiga kristanci a ƙasar Yemen su ne ma kuma shugabanni da suke rike da gwamnati a lokacin wa qadimu fi shahri ramadana sanata 20 waɗannan mutane sun zo a watan ramadana shekara ta 10 bayan hijira wa hum thalathatu nafarin mutum uku ne kawai fa aslamu suka musulunta wa qalu suka ce la nadri ba mu da masaniya ayatba'una qaumuna amla shin in mun koma mun yi wa'azi za a yadda a karba ko ba za a yadda ba ba mu da tabbas wa hum yuhibbuna baqa'a mulkihim saboda mutanen mu suna so mulkin su ya wanzu wa qurba qaisar kuma suna so su ci gaba da samun kusanci da qaisar sarkin rumawa wanda suke bin sa a sarauta fa ajazahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi jawaiza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya miski kyaututtuka mabambanta wan sarafu raji'in suka juya suna masu komawa garuruwan su fa qadimu ala qaumihim suka isa garin su fa lam yastajibu lahum ba a amsa musu musuluncin ba wa katamu islamahum sai suka koye musuluncin suka ci gaba da yi aboye hatta min mata minhum rajulani har mutum biyu daga cikin su suka mutu ala alislami akan musulunci وأدرك الثالث منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام اليرموك شكر da aka yakin Yarmouk da na ukun nasu ya riki sayyidina Umar dan Khattab yana halifa falakiya aba ubaidata sai ya gamu da Abu Ubaida shine komandan yakin Yarmouk kenan fa akhbarahu bi islamihi ya bashi labarin cewa ni da ma musulmi ne kaji tarihi na fa kana yukrimuhu sai Abu Ubaida ya kasance yana girmama shi domin sahabi ne dan uwansa faslun fi qudumi wafdi salaman sai kuma labarin zuwan tawaga salaman wato banu salaman ibnu sa'ad ibnu hudayl daga cikin quda'a ne su kuma waɗannan malam yace wa kadima alaihi sallallahu alaihi wasallama wafdu salaman sab'atu nafarin mutanen salaman su bakwai sun zo fihim a ciki akwai habib ibn amrin akwai habibu ibn amrin fa aslamu sai suka musulunta qala habibu yake cewa fa qultu ay rasulullah sai nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma afdalul a'mali me ya aiki mafi falala qala as-salatu fi waqtiha annabi sallallahu alaihi wasallama yace yin sallah a lokacinta thumma zakara hadithan tawila sannan ya ambaci hadisi mai tsayi wa sallu ma'ahu yawma idhin zuhra wal asr a wannan rana suka sallaci azhar da al'asr tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace fa kanat salatul asr akhaffa min alqiyam fi zuhur sai da masallal asr din manzon Allah sallallahu alaihi wasallama takaitacciya ce takaitacciya har ma kamar tsayin iya tsayuwan karatun sallar azhar kawai summa shakau ilaihi jadaba biladi sannan suka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama koke cewa suna fama da fari ana rashin ruwa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama biyadihi sai annabi yana addu'a yana daga hannunsa yana cewa allahumma sqihimul ghaitha fi darihim ya allah ka shayar da su ruwa a garuruwansu fa qultu sai ni habibu nace ya rasulullah ya manzon allah irfa yadayka don allah ka kara daga hannunka fa innahu aktharu wa aqyabu in ka daga hannun addu'a za ta kara yawa albarkar ta kara ya manzon allah sallallahu alaihi wasallam fa tabassama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya murmushi wa rafa'a yadayhi ya daga hannayensa hatta ra'aytu bayada ibtayhi hasid naga farin hammatocinsa guda biyu thumma qama wa qumna alayhi sana'a anhu sanna nabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ya miƙe kuma muka miƙe fa aqamna thalasan muka kwana uku a wurinsa wa diyafatuhu tajri alaina yana tayi mana ainihin wato abin nan liyafa yana bamu abin da ya kamata na bakunci thumma wadda'nahu sannan muka yi masa bankwana wa amara lana bi jawaiza yasa aka bamu kyaututtuka fa utina khamsa awaqin likulli rajulin minna kowannen mu aka bashi ukiya biyar wa atadhara ilaina bilal duk haka bilal yana ta kawo hanzari wa qala yana cewa laysa inda nal yawmu malu ku yi hakuri babu kudaden ne da yawa muna cikin yanayi ne fa kulna ma akthara hadha wa atyabahu muka ce a ai wannan ma shine mai yawan kuma mai kyau mai albarka thumma rahalna ila biladina sannan sai muka kama hanya muka koma garuruwan mu fa wajadnaha qad mutirat sai muka ga an yi ruwa fil yawmin ladhi da'a fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daidai ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a fi tilka sa'ati a daidai wannan lokacin aka fara ruwa qala al-waqidi wa kana maqdamuhum fi shawwal sanata ashir waqidi yace sun zo ne a watan shawwal watan karamar sallah shekara ta 10 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam fasl malin sai ke cewa ga wata gaba fi qudumi wafdi bani absin sai kuma wafdu bani abs wanda suma gatafan ne abs ibnu gatafan ibnu sa'd ibnu ghailan wa qadima alaihi wafdu bani abs fa qalu ya rasulullah qadima alaina qurra'una fa akhbaruna annahu la islama liman la hijrata lahu suka ce ya manzon Allah wasu malamai da suka zo suna mana wa'azi sun zo sun same mu sun ce gashi dai mun musulunta amma sun ce mana musulunci mu ba karɓaɓɓe bane dole sai mun bar garuruwan mu mun taho mun yi hijira walana amwalun wa mawashin mu kuma ma abota dukiya ne da dabbobi wahiya ma'aishuna muna rayuwa ne rayuwar mu duka ta shafi kiwo ne da noma da alkinta wannan dukiya ta mu fa in kana la islama liman la hijrata lahu inda gaske ne cewa wanda bai yi hijira ba a karɓan musuluncinsa fala khaira fi amwalina to muna ganin wannan kuɗi namu ba su da wani amfani duk ina ha sai mu je mu sayar da su gaba daya wa hajarna min akhirin mu hijira ga baki ɗaya mu dawo madina fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce ittaqullaha haythu kuntum a ba dole bane sai kun hijira ku dai inda kuke ku yi kokari ku dinga jin tsoron Allah kuna bauta Allah madaukakin sarki falam yalitakumullahu min a'malikum shay'a Allah ba zai tozartar da aikin ku ko kwaya ɗaya ba wasalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an khalid ibn sinan sai annabi ya musu tambaya game da wani mutum mai suna khalid ibn sinan hal lahu aqibun yace ko yana ya bar baya yana da zurriya fa akhbaruhu annahu la aqibala suka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin cewa ba a da labarin wata zurriya ta shi in banda wata ƴar shi kwaya ɗaya mace wanda yanzu kuma tsohuwa ce tukub kanat lahubnatun fanqaradat tana da yana da ƴa mace zuriyar shi ta kare daga mutuwar wannan yarinyar wa ansha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuhaddisu ashabahu an Khalid ibn Sinan faqala nabiyyun dayya'ahu qawmu. Sai annabi ya fara bada labarin wannan mutum mai suna Khalid ibn Sinan, yace ai wani annabi ne wanda al'ummar sa suka tozartar da shi. Wannan magana ce wacce take haka tazo a cikin sira. Al-Imam Al-Hakim Abu Abdullah ne Saburi ya fitar da wannan labari a cikin sunan dinsa, haka nan Waqidi a cikin littafin sa na sira da magazi, haka an koma littafin Ibn Hajar Al-Isaba fi damil sahaba ya kawo tarjuman mutum, haka Al-Imam Al-Qadi Iyad Ibn Musa Al-Yahsubi a cikin littafin Ash-Shifa yayi magana akai. Sai dai magana ta tahqiqi shine duk abin da yazo game da labarin wannan mutumi hadisi ne munkarai, inda kamar wannan hadisi ne munkari bai tabbata ba, bai tabbata ba cewa an yi wani annabi a ƙasar Larabawa mai suna Khalid ibn Sinan, kuma ya saba wa nassin Alkur'ani karara da Allah yake cewa ma atahum min nadhirin min qabli, wani mai gargadi ne wanda ba a taba mai gargadi ba kafin shi a cikin Larabawa. Ina fata mun gane wannan. Duk da yake fil jumla za a iya cewa a tarihanci an yi mutum, an yi wani mutum mai suna Khalid ibn Sinan, daga gayatul amri a ce wani mutum ne hanifun min al ahnaf, wato mai bin miƙaƙƙiyar hanya ragowar burbushin addinin annabi Ibrahim daga cikin ɗaiɗayawan irin waɗanda aka samu, amma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani annabi ne wanda mutanen shi suka tsodar tashi, wannan bai tabbata ba a isnadance. Har wasu ma suka ce ai shine addinin, shine annabin ashabur rassi, da aka ce wa ashabur rassi wai shine annabin su, kuma sun tozar tashi sun ki imani karshe ya halaka. To wannan diya tashi da aka ce, an ce ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta musulunta tana tsohuwa, kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya girmama ta ya bata ainihin wato mutuntawa. Wallahu a'lam. Wannan dai a take cike nan kwarai. An ce lokacin da zogun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta same shi yana karanta suratul qul huwallahu ahad, sai tana ta mamaki tana cewa kana abi yaqra'u mithla hadha, babana ya kasance yana karanta wani abu kwatan kwacin wannan. Wallahu a'lam. Wannan dai kawai abu ne na cikin sira wanda ake faɗa an riga an ruwaito shi, amma dai ana magana inganci kike da kike gaskiya yana da matsala ta wajen inganci. Wallahu a'lam. Sai malam ya ci gaba da cewa faslun fi qudumi wafdi ghamid, sai kuma zuwan tawagar ghamid sunan kabila ne su ba. Qala al-Waqidi qadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wafdu ghamidin sanata ashr, tawagar ghamid sun zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suma a shekara ta 10, wa hum ashara su 10 ne. Fa nazalu bi baqi'il garqadi, suka sauka a makabarta, jikin makabartar baqi'a. Wa huwa yawma idhin akhlun wa turafa, a wannan lokacin bushiyoyi ne na abin nan na asl, shine wannan bishiya mai kaya da yake ce mata wannan da ake yin magani da su din nan, magariya ita ce mai kaya ko yawa. Wa turafa shi ma nau'i ne nata manya, wanda ake yin katako da ita, magariya wanda take babba ana yin katako da ake ce mata turafa ko gawo, ma'ana dai bishiyoyi ne kawai cike da wajen lokacin, babu gidaje, kaburburan ma babu yawa. To suka zo suka sauka a wajen, ana ce mata da turanci tamariks, tamariks. Summa talaqu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, sannan suka tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wa khallafu inda rahlihim ahadathahum sinnan, suka bar kusa da inda suka sauke kayan su, suka bar wani matashi wanda yafi kowa karancin shekaru a cikin su, suka bar shi gadi. Fanama anhu, sai kawai ya bacci abin sa. Wa ata sariqun, sai ga wani barawo ya zo. Fasaraka aibatan li ahdihim fiha aswabun lahu, sai sace wata jaka, aka ce aiba ita ce jakar fata kamar zabira, jaka irin ta wanzani ko makamantan, wanda ake da zallan fata, sai suke ce ma aiba. Sai wani ya zo ya sace ta. wannan barawo yasa ce shi kuma mai gadin yana bacci wanta hal qaumu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa sallamu alaihi wa aqarru lahu bil islam suka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sallama suka bayyana musuluncin su wa kataba lahum kitaban fi shara'i min shara'i al islam nabi sallallahu alaihi wasallama irubuta musu littafi wata wasiqa wanda a cikin ta akwai bayani game da shari'ar musulunci wa qala lahum yace da su man khallaftum fi rihalikum wa kuka bari gadi a cikin kayanku qalu ahdathana ya rasulullah suka ce dan karamin cikin mu qala yace fa innahu qad nama to ku sani dai yayi bacci amma ta'ikum ya wofantar da kayayyakinku hatta ata'atin fa akhadha aibata ahadikum ai zai dauki jakawarinku fa qala ahadul qaumi ya rasulullah mali ahadin min alqaumi aibatun ghairi me kayan yana ji haka sai ya firgita yace ai ko ni aka wasa ta ya san kuma ya da kayan shi masu daraja ce dan haka nan da nan sai kawai yace ai ko ni aka wasa ta dan ba wanda yake da zakawan bani ba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah yace faqad ukhidat to ai ka kwantar da hankalinka an sace jakar wa ruddat ila mawdi'iha amma an dawo da ita fa kharaja alqaum sira'an idan ka suka fita cikin sauri hatta ataw rahalahum har suka zo masaukin su fa wajadu sahibahum suka samu wanda suka ba ajiyan nan fa saluhu amma akhbarahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka ce da gaske ne an yi sata kuma an dawo da kayan qala yace fazi'tu min nawmi yace ina bacci kawai sai na farka fa faqattul aibata nawaiga banga jakan nan ba fa qumtu ila talabiha tsara kana nike na fara duddubawa fa idza rajulun qad kana qa'idan sai naga wani mutum da can yana zaune falan mara'ani da ya ganni fasara ya adumin sai ya ruga da gudu fanta haitu ila haisun taha har na isa inda ya ruga da gudun nan ya hango na tsugune da mutum ya ganshi sai ya gudu ashe barawon ne fa idza atharu hafarin sai naga yana tonawa ne yana kokarin tonawa ya boye jakan sai ya ga masu kayan sai ya gudu ya batta ai da huwa kad ghayyaba al'aibata ya riga ma ya saka ta a cikin ramu fata farfa fastakhrajtuha sai na fidda ta ila sai na dawo da ita fa qalu suka ce nashhadu annahu rasulullah sai kada shi da cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aikin Allah ne yace fa innahu qad akhbarana bi akhdhiha suka ce kun ga ya bamu labarin cewa an dauke wa annaha qad ruddat kuma ya ga mana an dawo da ita farja'u ila rasulil nabi sallallahu alaihi wasallama fa akhbaru suka dawo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka bashi labari wa ja'a al-gulam allazi khallafuhu fa aslama shima wannan yaro suka bashi gadi shima ya taho ya musulunta wa amara nabi sallallahu alaihi wasallama ubay ibn ka'ab fa allamahum qur'ana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci ubay dan ka'ab sai ya koya musu surori a cikin alqur'ani wa ajazahum kama kana yujizul wufuda wan saraf sannan ya musu kyauta irin yadda ya saba yi ma baki kyauta suka kama hanya suka koma garuruwarsu faslun malam yace wata gaba fi qudumi wafdil azd ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam labarin zuwan azdawa suma sun zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace zakara abu nu'aym fi kitab ma'rifatus sahaba wal hafiz abu musa al-madini من حديث أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبا سليمان الداراني قال حدثني ألقمة بن يزيد بن سويد الأزدي قال حدثني أبي أن جدي سويد ابن الحارث قال يتي أبو نعيم يا كاو أتكي لتاف معرفة الصحابة سيدي أنبنتك معرفة الصحابة باب وانا مغانا تيو تنتبان على كلميني أبو نعيم يا كاو وانا مغانا أتكي لتاف شتين حلية الأولياء hakanan baihaqi a cikin az-zuhdul kabir hakanan al-imamu ibnu asakir al-dimashqi a cikin tarihu madinatu dimashqa hakanan kuma wasu su kuma al-imamu zahabi ya kwararo magana a cikin littafin mizanul i'tidal kuma yace mai rauni ce haka shaykhul albani a cikin littafin ad-da'ifa a lambar hadisi na 2614 kisa ce mai rauni ta fuskar isnadi ga raunin nan karara kana kallon shi ina ne raunin dan da yace alqama ibnu yazid ibn suwaid al-asdi zahabi yake cewa la yu'raf ba a san shi ba sai kawo wannan yake cewa rawa qissatan an abihi an jaddihi la tasih tace wannan kissa zabi ya fara a cikin mizanul i'tidal saboda isnadi dai bai tabbata ba wannan mutum mai suna alqama ibnu yazid ibn suwaid al-azdi wanda aka ce majhuli ne shine yake cewa samitu abi naji babana mai suna yazid kenan an jaddi yaji daga kakana mai suna suwaid kenan suwaid ibn al-haris kala yace wafattu sabi'a sab'atin min qaumi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nazo cikin mutane mu bakwai daga kabilar mu mun zo gun manzon Allah tawaga zuwa gare shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma dakhalna alaihi wa kallamnahu yayin da muka shiga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muka tattauna da shi a ajabahu ma ra'a min samanina wa ziyyina sai annabi sallallahu alaihi wasallama abin ya bashi mamaki ya ga mu kosassu ya gan mu kuma mun ci ado alamar muna cikin wadata da ragadul aishi kuma ya san galibin garuruwan da mutane suke zuwa a wannan lokaci babu wadata a cikin su fa kala sai raka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man antum ku ko su waye kulna sai muka ce mu'minuna ya manzo Allah mu mu'mine ne kawai fatabassama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa kala sai annabi ya murmushi yace inna likulli qawlin haqiqatan وما حقيقه قولكم وايمانكم yace eh naji amma kowane zance yana da hakikanin abu ne tantance shi to me hakikanin zancen ku da imanin ku me abu ne tabbatar da cewa ku mu'mine ne kulna sai muka ce 15 khasla muna da wasu dabi'u guda 15 da muke aikatawa wanda ke tabbatar da imanin mu khamsun minha amaratna bihi rusuluka daga cikin guda 5 ƴan sakonka masu yawon kira zuwa ga addini su suka umurce mu muke yin wannan guda 5 din an nu'mina biha mi imani da 5 din wa khamsun guda 5 kuma am amartana an na'amala biha kai ne kace mu yi wa khamsun 5 kuma takhallaqna biha fil jahiliya wasu kyawawan dabi'u ne da muke tun a jahiliya fa nahnu alaiha al'an har yanzu kuma muna yi illa an takraha min hashi'a sai in baka so sai mu bari fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce wa mal khams allati amartukum biha rusuli an tu'minu biha to ku bani labarin abubuwa guda 5 wanda ƴan saƙona ne suka ce ku yi imani da su yace kulna sai muka ce amaratna an nu'mina billahi sun umarce mu imani da Allah wa mala'ikati da mala'ikun Allah wa kutubihi da littafan Allah wa rusulihi da manzannin Allah wal ba'athi ba'da al mauti da tashi bayan mutuwa kaji 5 din qala sai yace wa mal khamsul lati amartukum an ta'amalu biha to wadanne ne kuma 5 din da ni ne nace ayi kullu sai muka ce amartana an naqula ka umarci mu dinga fadan la ilaha illallah rukunnan aiki rukunnan musulunci guda 5 mu fadi kalmar shahada wa nuqimus sala mu tsaida sallah wa nu'tuz zakah mu bada zakka wa nusuma ramadan bi azmin ramadana wa nuhujjal baital harama man istata ilayhi sabila kuma wanda ya samu hali ya je aikin hajji a dakin Allah mai alfarma fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa wa mal khamsul lati takhallaqtum biha fil jahiliya to wadannan abuwa ne guda 5 kuma ne suka kasance halaye da dabi'un ku tun a zamanin jahiliya qalu suka ce ash-shukru inda ar-raha mun kasance masu godiya a lokacin wadata was-sabru inda al-bala mun kasance masu hakuri a lokacin jarabawa war-ridha bi murril qada mun kasance masu yarda da dacin kaddara was-sidqu fi mawaqin al-liqa mun kasance masu gaskiya a lokacin gamuwa a wajen yaki ba ma guduwa wa tarku ash-shamatati bil a'da kuma ba ma zulaya da zagin abokan gaban fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce hukama'un ulama'un ba shakka waɗannan malamai ne masu hikima kadu min fiqihim an yakunu anbiya wannan irin fahimta da kuke da ita mai kyau kamar ku zama annabawa thumma qala sannan sai ya ce wa ana azidukum khamsan to zan kara muku wasu guda 5 fatatimmu lakum 20 khaslatan, sai ya zama 20 kenan. In kuntum taquluna wala tajma'una, in kuntum kama taquluna, in kun kasance kamar da kuke fada. Yace fala tajma'u ma la ta'kuluna, shine karin kar ku dinga tara abinda ba ci za ku yi ba, kar ku zo masu hadama wajen tara dukiya. Wala tabnu ma la taskununa, kar ku dinga gina gidajen da ba shiga ciki zaku ku zauna ba. Wala tunafisu fi shay'in antum anhu gadan tanziluna, kar ku dinga gogoriyo da gasa akan abinda za ku rabu da shi gobe in kun mutu. Wattaqullaha allazi ilayhi turja'una, ku ji tsoron Allah Ubangiji wanda za ku koma gare shi. Wa alayhi tu'raduna, wanda kuma za a gabatar da ku gaba gare shi a muku hisabi. Wargabu fima alayhi taqdimuna, ku zama masu kwadayin abinda za ku riska a lahira. Wa fihi takhluduna, abinda za ku wanzu a cikin aljanna. Biyar din kenan da Annabi ya kara musu. Fansarafal qaumu min indi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai suka juya suka tafi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wa hafidhu wasiyata, suka kiyaye wannan wasiya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wa amilu biha, kuma suka yi aiki da ita. Kamar da muka faɗa, wannan hadisi mai rauni ne, saboda Alqama ibn Yazid ibn Suwayd, kamar da muka faɗa, al-Imam adh-Dhahabi ya ce la yu'raf, kuma ya ce wa qad ata bi khabarin munkar fala yutajju bihi. Al-Imam ainihin ibn Hajar shi ma ya kawo a cikin tarjuma wannan mutum a cikin al-Isaba, ya tabbatar da cewa lalle magana ce mai rauni. Haka nan kamar da muka faɗa, ibn Asakirin ya kawo shi a cikin littafinsa. Da wasu malamai dai waɗanda dukkaninsu sun yi bayani akan rauninsa, kamar Shaykhul Albani da muka ambata. Wallahu ta'ala a'lam. Sai malai sake cewa faslun, ga wata gaba fi qudumi wafdi bani al-muntafiq ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, labarin zuwan tawagar banul muntafiq zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi ma na malam yace ruwina an abdullahi ibn al-imam ahmad ibn hanbal fi musnadi abihi qala kataba ilayya ibrahim ibn hamza ibn muhammad ibn hamza ibn mus'ab ibn zubair al-zubairi kun katabtu ilayka bihadha al-hadithi wa qad aradtuhu wa sami'tuhu ala ma katabtu bihi ilayka fahaddith bidhalika anni. Qala hadathani abdurrahman ibn al-mughirata al-hizami qala hadathana abdurrahman ibn ayyash as-sam'i al-ansari andalham ibn al-aswadi ibn abdullah ibn hajib ibn amir ibn al-muntafiqi ibn al-muntafiqi al-uqayri an abihi an ammihi laqit ibn amir قال دلهم قال دلهم وحدثني ايضا ابو وحدثني ايضا ابو ابي الاسود بن عبد الله انا عاصم بن لقيط ان لقيط بن عامر خرج وافدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو صاحب له يقال له نهيك بن عاصم ابن مالك ابن المنتفق قال لقيط فخرجت انا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيناه اجوني دوغون اسنادي هو يجي روينا mun karanta an abdullahi ibn al-imam ahmad ibn hanbal daga malam abdullahi dan malam ahmad dan hanbali fi musnadi abihi a musnadin babansa wato az-zawaid da shi abdullahi ya kara ki qala abdullahi yace kataba ilayya ibrahim ibn hamza ibn muhammad ibn hamza ibn mus'ab ibn zubair az-zubairi wani jikan mus'ab dan zubair wanda ake kira da suna malam ibrahim dan hamza dan Muhammadu dan Hamza dan Mus'abu dan Zubairu shine ya rubuta zuwa ga Abdullahi dan gida Ahmad ibn Hanbal, mukataba ce ke a ciki. Sai yace katabtu ilayka bi hadha alhadis, Allah shi gafarta malam, na rubuto maka wannan hadisi. Wa qad aradtuhu, wannan hadisi na bujiro da shi ga malamai na. Wa sami'tuhu, kuma na saurari karatun sa. Alama katabtu bihi ilayka, kamar yadda ka ganshi din nan keke da keke da rubuta maka. Fa hadith bi zalika anni, na baka ijazar sa karwaice shi daga gare ni. Qala, ga isnadin nawa, inji shi wancan malami Ibrahim ibn Hamza. Haddathani Abdurrahman ibn al-Mughirata al-Hizami, malamin shi kenan. قال مالم النووي يتي حدثنا عبد الرحمن ابن عياش السمعي الانصاري wannan Abdurrahman ibnu Aish As-Sama'i Al-Ansari wannan mutum ne majhuli wanda ba a san shi ba da'ifi ne saboda jahala kaje dai kenan an Dalham ibnu Aswad haka nan Dalham ibnu Aswad wannan shi kuma lam yuwathiquhu ghayru ibn Hibban ala adatihi fi tawthiq al-majahil ibnu Hibban a bisa al'adarsa tawassaka mutanen da ba san su ba ya amince da shi da haka isnadi ne mai rauni kwarai da gaske shine yake cewa an abihi daga babansa an ammihi daga baffansa laqid ibn amir qala dalham dalham ya sake cewa wa haddathani aidan abi bayan baffan nawa naji daga babana ma shine al aswadu ibn abdullah an asim ibn laqid al laqid ibn amir laqid ibn amir yace kharaja aka ce kharaja wafidan ila rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya fita zai tegun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wifadatan yace wa ma'ahu sahibul lahu yuqal lahu Nahik ibn Asim ibn Malik ibn al-Muntafiq yana da wani abokin sa mai suna Nahik ibn Asim ibn Malik qala laqitun fa kharajtu sai na fita ana wa sahibi ni da abokin nawa hatta qadimna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har muka riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fawafainahu hinan sarafa min salatil ghadati sai muka riske shi a lokacin ya riga ya idar da sallar asubahi faqama fil nas khatiba sai miki a cikin mutane yana musu wa'azi faqala yana cewa ayyuhan nasu ala inni qad khabba'tu lakum sawti mundu arba'ata ayyamin in ala litasma'u al-yawma yace na boye muku muryata na alkinta muryata yau kwana hudu kenan ban ce wa kowa komai ba saboda unjiyar da ku muryata a yau ala fa hal min imri'in ba'athahu qaumu shin a cikin ku akwai wani bako wanda mutanen shi suka wakilto shi zo gare ni fa qalu lahu sai suka ce i'lam lana ma yaqulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka ce mushi ka sanar da mu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada ala thumma rajulun la'allahu yulhihi hadithu nafsihi aw hadithu sahibihi aw yulhihi dallun ala inni mas'ulun hal ballagtu yace jama'a ku saurara shin a cikin ku akwai wani wanda zancen zuci ke dauke mishi hankali ya saurare ni akwai wanda yake side talk da abokin zaman sa yayi shiru ya saurare ni akwai wani wanda wani abu ya bace masa wanda yake magana a kansa annabi ya ce ala inni mas'ul ku tsaya ku ji ni din nan Allah zai tambaye ni akan sakon da ya bani in kawo muku hal ballagtu tsakaninku da Allah na isa da sakon ala isma'u ta'ishu ala jilisu annabi ya ce ku saurare ni za ku samu kyakkyawar rayuwa kowa ya koma ya zauna fajalasan nasu sai mutane suka zazzauna wa qumtu ana wa sahibi laqita ce ni ko sai muka mike hatta iza faraga lana fuaduhu wa nadaru har sai da muka ga fuskar sa muka ga ya juye yana kallon mu da fuskar sa da zuciyar sa yana mamakin wadannan kuma su waye ana cewa a zauna hankalin shi ya dawo kanmu fuskar shi ta dawo kanmu qultu ya rasulullah ma indaka min ilmil ghaibi sai manzon Allah me ka sani na ilimin gaibi fadhika sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dariya yace la amrullahi na rantsi da Allah alima anni abtagis saqata yace na rantsi da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane cewa ina neman wani abu ne da zan ji a bakin shi da zan kama faqala danna rabbuka bimafatihi khamsin min al-ghaibi la ya'lamuha illa huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi Allah ubangijinka ya kame mabudan wasu abubuwa guda biyar na gaibu wanda ba wanda ya san su sai shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa yunzilul ghais wa ilama fil arham wa ma tadri nafsun madha taksubu ghada wa tadri nafsun bi ayyi ardin tamut sune mafatihul ghaibi al-khamsa wa ashara bi yadihi annabi ya nuni da hannunsa fa qultu ma hunna ya rasulullah sai nace suwaye su waɗannan biyar din kala sai manzo Allah yace ilmul maniyati sanin lokacin da za a mutu wa ma tadri nafsun bi ayi adin ta mutu kenan wa qad alima mata maniyatu ahadikum qad alima mata maniyatu ahadikum wa la ta'lamun Allah shi ya san yaushe ɗayan ku zai mutu ku ba ku sani ba eh wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiru falawla idha balagat alhulqum ba wanda ya sani ko ta zo hulqum din cewa yaushe zai cika wannan na iya zama numfashin shi ya taho kamar zai mutu amma sai wata shida ma wani ya shiga cikin koma wani kuma ana zaune lafiya lauye a tashawa kawai sai a tashawantar da ran shi shikenan kamar wasa sai dai ka jana cewa ne ya ce ba haka bane yace wa ilmul mani hina yakunu fil rahim wa ya'lamu ma fil arham kenan Allah shi san ilmin maniyin da ke shiga cikin mahaifa kada alimahu Allah ya san shi wa ma ta'lamunahu ba ku sai ku san shi ba ku san wani maniyi ne idan miji da mata sun sadu zai je ya tafi ya hadu ya bada da ba kuma in ya bada dan Allah ya san wani iri ne dan mutumin namiji ne za a haifa ko mace yaushe za a haife shi in yazo duniya me zai yi ina zai je me zai ci me zai sha yaushe zai mutu duk Allah ya sani ya sake cewa wa ilmu ma fi gadin sannan Allah ya koye ilmin gobe kada alima ma anta ta'imun wala ta'lamu Allah ya san me zaka ci gobe kai baka sani wa tadri nafsun madha taksibu gadan Allah ya san gobe ina zaka ji gobe zaka ji dadi ko ba zaka ji ba zaka mutu rashin lafiya zaka rayu ko zaka mutu me zaka ci zaka ji yunwa nawa zaka samu a kasuwa tafiya zaka kama ka zaka shiga cikin wata damuwa zaka samu wani alkhairi wani farin ciki duk Allah ya sani kai kuma baka sani babu wanda ya sani wa ilmu yawmin ghaibi yawmul ghaifi yushrifu alaikum azilina mushfiqina da kuma saukar ruwan sama wanda zai zo gashi nan kuna ganin kamar ya taho kuna cikin damuwa da bukata wa yunazzilul ghaisa kenan Allah shi ya san iya adadin ruwan sama da zai saukar iya ina zai sauka in ya sauka wani amfani zai yi fa yadhallu yadhaku Allah zai ta dariya kad alima anna gausakum ila qarib ya san ruwan yana nan zuwa nan kusa kuma ku sani ba qala laqitu فقلت لن نعدم من رب يضحك خيرا يا رسول الله شي ايكو ان دي الله ني وند yake dariya wa za mu taba rasa alkhairi daga gare shi ba qala yace wa ilmu yawmis sa'ati nabiyar shine gashin alkiyama inna allaha indahu ilmus sa'a qulna ya rasulullah allimna mimma tuallimun nas wa ta'lam ka koya mana abinda kake koyawa mutane da abinda ka sani fa inna min qabilin la yusaddiquna tasdiqana ahadan min mid hajin hatta tarbu alaina yace mu mun taho daga wata kabila ne wadanda ba sa gasgata abinda za su ji na gaskiya daga cikin kabilan mid hajin har sai wato sun ga komai karara hatta tarbu alaina har sai gaskiya ta tinkare su ido da ido wa khas aminin lati tawalaina wa ashiratan lati nahnu minha tuwalina amin mu muna kusa da kuma khas amawa wanda suke kusa da mu da sauran dangin mu duk mutane masu taurin kai sai sun ga gaskiya kararsan da zasu gaba qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu talbasuna ma labistum summa yutawaffa nabiyyukum za ku rayu iya abinda Allah ya kaddara muku na zaman ku anan sannan daga baya kuma Allah zai karbi annabin ku ya dauki rayuwarsa summa talbasuna ma labistum sannan a dauki wani tsawon lokaci summa tub'asu sa'iha sannan sai a aiko da wata iska fala amru ilahika naran tsida ainihin ubangijinka ma tad'u ala zahariha shay'an illa mata idan aka aiko da wannan iska babu abinda za a bari a duniyar nan sai an kashi sai ka mutu wato bayan iska hura kauke ne yake ne idan aka hura kahu wal mala'ikatu alladhina ma'a rabbika haka nan mala'ikun su tare da ubangijinka fa asbaha rabbuka azza wa jalla yaduhu fil ardi sai Allah ubangijinka ya yawuta a ƙasa shi kadai wa khalat alayhi albilad babu kowa a cikin duniya fa arsala rabbuka as-samaa sai Allah ya aiko da ruwan sama shine ma'anar sama'a nan tahaddibu min indil arshi wanda za ta dinga kwararar da ruwa daga wajen al'arshi fala amru ilahika na rantsi da ubangijinka ma ta dawo ala zahariha min masra'i katil babu wani wuri na fadar wani wanda ya fada a mace wala madfani mayyitin ko wani wuri inda wani aka rufe shi illa shaqqatil qabara anhu sai wannan ruwan ya bude kabarin hatta takhlufuhu min indi ra'sihi fayastawi jalisa sai ruwan nan kawai ya dawo da rayuwar mutumin nan sai a ganshi kawai ya tashi zumbur a zaune fa yaqulu rabbuka sai Allah ya ce da su mayham yaya ake ciki me kuke jira ku tashi ku tabu taren kiyama lama kana fihi yaqulu ya rabbi amsil yau sai wato sai abin nan lima kana fihi yaqulu ga wanda ya kasance a cikin kabarin ajiya yana cewa ya rabbi ams jiya al-yawm la ahadihi bil hayat sai ga kaman tsakanin jiya da yau ne kawai mutuwar shi da rayuwarsa ya habisuhu hadithan bi ahli wanda zance da iyalan shi ke tsare shi qultu ya rasulullah fa kayfa yajma'una ba'da ma tamazzaqana ina ga to bar mu kwana a wannan gabar saboda kudin lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu karasa jin wannan kisa wadda take da ababan al'ajabi duk da yake akwai wanda suke munkare ne a cikin ta amma dai fi jumla tana da asali mun karanta wata kwatan kuciyarta a cikin karatun mu na as-sunna na ibnu abi asim insha Allah wa sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi